Kaiki, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai saurare, assalamu alaikum. Barkamu da murejin yau Asabar, daya ga watan Agusta na shekarar 2020. Da fatan musulmi masu bukukuwan sallah suna ci gaba da bukukuwan sallah lafiya tare da kiyaye ka'idojin yaduwar cutar coronavirus. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almusi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin a ji abin da muke tafe da su a yau, ga Ibrahim da kanin labarai.
Yanzu masu dauke da cutar COVID-19 a duniya sun kai sama da miliyan 17.2 bisa ga alƙalwan Johns Hopkins. Wasu fitattun ƴan majalisun tarayyar Amurka biyu sun yi gargaɗi matuƙa ga China je jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama ƴan rajin demokaradiyya ciki har da wani ba Amurki. Sannan shugaban Amurka Donald Trump je jama'a ya sake zargin cewa ana iya maguɗi a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba muddin aka kada ƙuri'a ta akwatin gidan waya.
Kanin labarin kenan aka saurara. Bayan an ji halin da duniyar ta wuni, za a ji matsayar masana a game da kalaman shugaba Muhammadu Buhari kan shugabannin hukumomin tsaron ƙasar da tuni jama'a ke kiran a maye gurbinsu da wasu saboda gazawarsu wajen kawo ƙarshen yaƙi da ƴan ta'adda da ƴan bindiga a Najeriya.
Kudaden da aka ce za a kara wa su dakarun tsaro abu ne mai kyau, amma zai yi kyau shugaba Buhari ya yi abubuwan nan da ƴan Najeriya suke bukata.
Sannan za a ji kiran da shugabannin al'umma su kawo jama'a a wannan lokacin bukukuwan sallah a birnin Yamai wanda ya zo da wani irin salo.
Zan kara jan hankali bisa wannan annoba, saboda yanzu akwai saura. Kuna gani kasar Makka duk wanda yake da tele ya gani yanda ake dawa.
Haka zalika, za a ji yadda sallar ta kasancewa al'ummar Lagos a daidai lokacin da ake samun hauhawar sabbin kamuwa da cutar coronavirus. Kana, muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma kamun mu kai ga duk waɗannan, bari mu fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ana kuma kan shagulgulan sallah lafiya tawa Ibrahim Ka'almusi Garba. Yanzu masu dauke da cutar sun kai sama da miliyan 17.2 bisa ga alƙalman Johns Hopkins. Har zama ta gaba a yawan masu dauke da cutar miliyan 4.5 sama da miliyan 2.5, sannan sai India mai kusan miliyan 1.7. Mexico mai adadin mace-mace 46,688 sanadiyar cutar ta mai gurbin Burtaniya a matsayin ƙasa ta uku a jerin ƙasashe masu yawan waɗanda cutar ta hallaka a cewar Johns Hopkins. Waɗanda suka mutu sama da 153 ita ce ta ɗaya a yawan mace-mace mazil mai sama da 92,000. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Rasha ya gagarumin aikin rigakafin cutar ta COVID-19 a watan Satumba ko Oktoba. Rai sun ruwaito wasu majiyoyi na cewa a wata cibiyar gwamnatin ƙasar aka ƙirƙiro rigakafin. Da 1,000 ne suka fito zanga-zanga a birnin Portland, Amurka ta safiyar yau, kimanin kwanaki uku bayan da aka yi shelar shirin rage jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka, biyo bayan wuta da yarjejeniyar aka cimma, wadda jami'ai a jihar Oregon ke fatan za ta rage zaman tsardar, yayin da birnin ke kokarin kawo ƙarshen zanga-zanga mai cikin rudata da watanni ana yi. Zanga-zangar da aka yi da daren jiya juma'a ta yi kama da ta shekaran jiya Alhamis, ko cikin tsawon makonni. Aka kammala zanga-zanga ba tare da wata arangama, tashin hankali ko ka tsakar daren jiya. Babu wani jami'in tsaron gwamnatin tarayya inda aka kwashe makonni ana zanga-zanga, ba a ga wani jami'in tsaro a kewayen wurin ba. Masu zanga-zanga sun a birnin Cobor Rocks na kasar Rasha a yau dinnan Asabar, ƙarshe a jere da suke hakan saboda kuhula da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini. Jami'an tsaron gwamnatin tarayya ki furgal a farkon watan Yuli saboda zarginsa da ake da aikata kisan kai a lokutan 2004 da kuma 2005 gabanin zamansa gwamna birnin Moscow, inda zai zauna a kurkuku na tsawon watanni biyu. Mutane da dama a wannan mai nisa a Rasha mai kuma iyaka da China sun yi imanin cewa zarge-zargen da ake wa kuma gurbinsa da aka yi a makon jiya bita da kullin siyasa ne.
Kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran, bari mu leka babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. inda shugaba Muhammadu Buhari ya ce za a kara wa sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaron kasar kudade domin samun nasarar yakin da suke yi da ta'addanci. A jawabinsa ga jama'ar Najeriya ya ce gwamnatin za ta himmatu gurin aikin kwamitin da ke binciken cin hanci da rashawa a tsohuwar gwamnati da kuma wacce take ci a yanzu domin hukunta barayin kasa. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Ga duka alamu dai shugaba Muhammadu Buhari baya da niyyar jefar da kwallon mangoro ya huta da kuda ganin cewa duk da kiraye-kirayen da masu fada aji a cikin kasar da masu sharhi kan sha'anin tsaro da masu sharhi akan al'amuran da suka shafi cigaban Najeriya da ma majalisar kasa wadda ta fito ta yi kira ga shugaba Buhari ya cire dukkan shugabannin tsaron nan da ake ganin cewa dabarunsa sun kare. Shugaban Buhari ya fito fili ya nuna karfafa wannan rukunin sojojin ma yake yi da kara musu kuda domin gudanar da ayyuka da yake ganin cewa za su iya dacewa idan suka samu ƙarin ƙaimi. Malam Nasu Zaharuddin ƙwararre ne akan sharhi kan sha'anin tsaro da yaƙi da cin-hancin rashawa. Ya yi min tsokaci dangane da wannan matsayin guda biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya cimma inda yake cewa.
To na farko dai akwai kuɗaɗen da aka ce za a ƙara wa su dakarun tsaro, abu ne mai kyau a ƙara kuɗaɗe, amma kafin a ƙara kuɗaɗen nan zai yi kyau shugaba Buhari yayi abubuwan nan da ƴan Najeriya suke bukatar su yi. Wato kudaden da aka bayar na da me aka yi da su? Mun san cikin shekara biyu da suka wuce sojoji sun nemi a ba su biliyan 319 na naira, aka ba su biliyan 238 na naira. To ya kamata abu ba sun wannan kudin a ga a cikin wannan lokacin an samu ragowar waɗannan ayyukan ta'addanci ne ko karuwa? Ko shakka babu karuwa aka samu? Me yasa aka samu karuwa duk da kudaden da aka bayar?
Game da maganar cin hanci da rashawa fa?
To game da maganar cin hanci da rashawa ko shakka babu ya yi rawar gani abubuwan da ya faɗa, illa iyaka mu ga an cika abubuwan da aka ce za a yi din. Na cewa na taya dai a ci gaba da binciken su masu binciken, a ci gaba da binciken hukumomin da aka ga sun riɓe da na da da na yanzu, idan har za a yi su fi sabilillahi to ko shakka babu zai dawo da wannan yaƙi na cin hanci da rashawa kan turba wadda ya riga ya kauce.
Malam Nasu Zaharuddin kenan mai sharhi kan sha'anin tsaro a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje daya na tuntuɓi Dr. Ahmed Saleh shi ma mai sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya domin in ji tsokacin da zai yi dangane da jawabin na shugaba Muhammadu Buhari.
Tarihi ya nuna duk a Najeriya ba a taɓa samun shugaban da ya kashe kuɗi irin makudan kuɗi irin akan tsaro irin wannan na Muhammadu Buhari ba. Amma duk da haka harkar tsaron ta kici yawa har yanzu ana fafatuka ana fama da shi. To kuma wannan tsarin da yake maganar cewa zai kara musu kuɗi saboda ga su a ci gaba da yaki din nan, to muna ganin wannan abubuwan ba idea ba ne wanda take da kyau ba. Saboda me? Dole ne duk kuɗin da za a kara idan wannan shugabanni wato sabicin da nake cewa su shugabanni sojojin nan sabicin ba canza su ba, to babu wata dabarar za a iya samu nasara ga tafiyar nan. Shi ne gaskiyar magana.
Dr. Ahmed Saleh kenan wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa da Amurka a Abuja, Najeriya.
A kai da Umar Faruk Musa. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim dauke da karin labaran duniya.
Ko Aisha, wasu fitattun ƴan majalisun tarayyar Amurka biyu ta ga cewa je jama'a bayan da ta bayar da umarnin kama ƴan rajin demokradiyya ke a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da aka kafa a Hong Kong. Gidan talabijin ɗin China ya ce hukumomin Hong Kong sun bayar da umarnin damƙe Nathan Lowe da Hank Lui da Simon Chang da Ray Wan Toy da kuma Samuel Kane. Mutanen shida sun gudu daga Hong Kong ɗin inda ake farautar su saboda zargin sa wadda ta fara aiki tun wata guda da ya gabata. Dan majalisar wakilai Eliot Engel tun harkokin wajen majalisar wakilan Amurka da kuma sanar wanda babban dan jam'iyyar Democrat ne a kwamitin majalisar dattawan Amurka kan harkokin waje sun faɗi a cewa idan China na tsammanin wannan mataki da ta ɗauka na iya kasara ƴanci demokradiyya kare haƙƙoƙin ɗan adam da kuma tsarin doka da oda, to ta yi kuskure. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya sake zargin zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba muddin aka kada ƙuri'a ta akwatin gidan waya. za a karkatar za a yi maguda manema labarai kenan a fadar White House kafin ya kama hanyarsa ta zuwa Tampa jihar Florida. Cikin bayani ba sai iya buga takardun, sannan yace hakan na iya zama tabargazar zabe mafi girma a tarihi. Atom ya ce ya yi toka Amurka yiwa ya dau matasa da zumuntar, ya ce mai yi kasa wajen hata yi matakar su an sauke ta har sau miliyan 160 ya da bidon abubuwa da siyasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, musulmai a jamhuriyar Niger kamar takwarorin su a duk fadin duniya sun gudanar da sallar Eid al-Kabir, wato babbar sallah, inda dubun dubatan yan Niger suka halarci sallar Eidin tare da yankan dabbobin su na layya. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aika mana.
A babban birnin Yamai na jamhuriyar Niger, shugaban kasar ne Alhaji Muhammadu Isuhu da Firaminista Brigira Fini da shugaban majalisar dokoki ta kasa da membobin gwamnati da tsohon shugabannin kasar da ƴan majalisun dokoki na kasa da tsohon firaministoci da manyan askarawan kasar da jakadun kasashe musulmi da ke jamhuriyar ta Niger da manya-manyan usoshin gwamnatin kasar suka halarci sallar Eid al-Adha al-Kabir a babban masallacin garin Yamai, inda dubun dubatar musulmi suka hallara, kuma hakan ya wakana a ko'ina a fadin kasar ta jamhuriyar Niger. A garin birnin Kwanni an gudanar da sallar kamar haka. Lokacin da aka kammala sallar mai martaba, sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna ya dauki magana, inda yake cewa
afasa da hasada da bakin ciki Allah ba a boye mishi abinda a cikin rayuwa. Duk abinda amana haka ya sani, idan zuciyarka ba alheri cikin ta, wallahi Allah bai zahin karba addu'a. Kar mu yi hasada, kan mu gune abinda Allah ya ba wani. In ka gani ya bashi, kai ma kai fata Allah ya kai kai shi baka, ko kuma kai watan shi taimaka ma. Amma jama'a, zancen ita da bakin ciki ya kamata mu fashi. Wa'anga masu fafatawa saboda mu kwanta lafiya, Allah ya kare mu shi kare su ga baki dai. Allah ya ba su nasara. Kuma yadda mallan ya hodi, kuma wa'anda suka bijire, Allah ya ba su ikon komawa cikin al'umma a zaman lafiya.
Shi ma Alhaji Ibrahim Abba Lele, shugaban gundumar birnin Kwanni, ya yi jawabi kamar haka.
Da sunan president Bika Alhaji Isuhu Muhammadu, da sunan Brigira Fini Prime Minister, da sunan Alkash Minister na cikin gida, muna muku barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Zan kara jan hankali bisa wannan annoba da ta yi sauki, muna so Allah dai ya kauda mu ita gaba daya, saboda har yanzu akwai saura. Kuma jama'a, ka'idodin nan da aka tsaida na wanke hannu, na tazara tsakanin mutane da mutane, na gaisuwa, aka ce ya mata mutuna muku a ci gaba da yi. Kuna gani kasar Makka, duk wanda yake da tele ya gani yanda ake dawai, kowa ya sa metal biyu tsankanin shi da dan uwan shi a Makka. Kenan ya kamata mutane kasu jahilci su ce wannan abun babu shi, ko kuma na Nasaru ne ko na Larabawa ne, a'a, na kowa ne. Allah yace ka kare a kare ka, kar ya zama to ka ce a bakkomi bakkomi, wannan bakkomi akwai komaya. Zancen jami'an an tsaro lalle wannan namu a jinjina musu suna kokari dare da rana. Allah dai ya kama kuma mu kama musu.
Shi yaya musulmi suka gudanar da wannan sallar layyata bana,
ita ce tambayar da nayi wa musulmi da dama a garin birnin Kwanni.
Sunana Sanusi. Sallar ga da aka yi an gode ma Allah, inda ta zo cikin wani lokaci ne na dukkanin dai jama'a, mafi yawanci suna koka da rishi. Salloli na baya ba dai suke da wannan sallah ba, asan ya danganci wannan harkar corona virus kin ga da yadda mu jama'a a duniya, na karya tattalin arziki na duniya, kuma da jama'a ma balle magidanci wanda yake fayar da fami ne, kaga dole abin zai ji a jikin shi. In ka lura kaga sallah shekarun baya, sallah karama da sallah ba duka mun yi ma iyalin mu kayan sallah, amma ga sallah kaga an dai samu ayi na karamar sallah, amma babban sallah kai shiru ne.
Sunana Hassan Yakuba, da ana ce ce mai ustaz a sallah sai dai mu ce alhamdulillah sallah ya iska mutane da wahala wanga sallah abinda yasa mutane suna ganin nauyin shi kuloran nan da ya ba mutane wahala
sunana Hamza Musa to wannan sallah kinta sallah ta tsakanin bana da bara akwai bambanci kowa ya da labarin a cikin COVID-19 abu ta girgiza mutane da yawa da harkar kasuwanci
sallah dai kan wuce tabar wawa da bashi a wannan shekarar ta bana musulmi sun gudanar da wannan sallar tallahi da al-kabira cikin matsanancin hali na kariyar tattalin arziki saboda allobar mashako ta gama duniya ta coronavirus Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
akai da Haruna Mamman Bago kamar yadda aka gudanar da sallah a sassan duniya haka ya kasance a jihar Lagos sai dai hukumomi ba su ba da izinin gudanar da sallar Idi ba a masallatai ko filayen Idi domin kiyaye dokokin cutar coronavirus lamarin da kuma bai yi wa wasu musulman jihar ta Lagos dadi ba ga dai ra'ayoyin da wasu suka sheda wa wakilin mu baban gida Jibril
Assalamu alaikum to gaskiya sallar bana lallai kan ba dadi sai dai mu addu'a Allah ya raba mu da irin wannan gaba daya saboda yanda muka saba sallah ana warkazami ana komai amma kaga cewar sallah sai a tsorace ake yin ta mutane kana ji kana duba ko ina saboda kowa a tsorace yake haka nan ma kuma gaba daya ba ko ina ake ba sai an samu cikin lungu bai wuce mutum 100 ba ko mutane abin da sallah za ka ga samar mutane 1000 amma ya zo gaba daya sallar ma a guje-guje bai wuce mintuna ba abinda ake jan lokaci ana ta bayani na karuwa wanda kowa zai karu ta zai karu amma ba magana kawai da gudu ake yi a kauce saboda kowa cikin tsoro yake wanda shine abinda sallah ta zo mana muna addu'a Allah sa kar mu sake ganin irin wannan a rayuwar mu
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai muna mika godiya mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana ranar tarin albarka wata ranar babban sallah ranar Idi layya to alhamdulillah wannan rana ta muke mun gode ma Allah tunda ya ba mu rai da lafiya muka waye gari cikin koshin lafiya abu daya ne da bamu ji dadin ta ba da ba a yi sallah kamar yanda aka saba ba a tare cikin jami'i kamar yanda kowace shekara ake taruwa a yi sallah a gode ma Allah ai ma Allah kabbarori ai kuma sauran huduba da sauran su shine kada wanda zamu ce bata mana dadi ba saboda ba a saba ganin haka ba kuma ba komai ka haka ba saboda wannan canjin yanayi da aka samu na wannan lalurar cuta to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ya kore mana ita kada ya maimaita mana irin wannan shekara Allah maimaita mana mu ga shekaru da dama na sallah yanda muka saba taruwa Idi ne sallah ka baki daya dan gode mu Allah subhanahu wata'ala Allah kai maimaita mana wannan lalura da ta zo duniya Allah ya kauda mana ita cikin gaggawa Allah kare mu da lafiya azurta kowa cikin kwanciyar hankali da wadata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wallahi sallan bana bamu ji dalin sallan ba sallan korone bamu ji dalin sa ba wata almashi yanzu kaman ba sallah bane yanzu ka duba kaman dai sallah wannan kaman sallah asuba ma ya fi wannan almashi wallahi korone ya bata mana lamani ba wani dadin sallah wallahi sallah idina malami mun a ce yanzu ko ana sallah sai da a ga alaba mutum 10 sai sallah mutum 20 sai sallah to wannan sallah da muka gara muna mutane dubbai suke sallah yanzu a ce wai mutum 10-20 yayi sallah ka san wannan sallah to ai dai mu wanda muka zo daga arewa yancin rani irin wannan hidindimu na sallah in mutum ba shi da wani jigo gaskiya yana dan samun wata matsala ta bangaren wannan zamantakewa misali kamar yanka da aka yi da yawan wanda muka zo daga arewa ko yanka daya mutum ba zai ce ya samu nama ya ci ba ko tuwon sallah da ake kawo daga arewa mu mutanen yan arewa ba mu ba ma samu wannan a gaskiya shine matsalan mu mazauna Lagos wanda muke zuwa daga arewa
baban Jibril murai Amurka daga Nigeria
a gaida baban gida Jibril ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita ta 102.5 zangon FM baya ga haka a kodiyoshi ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu to yanzu sai shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ku makirin ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin barkamu da sallah Allah maimaita muna ya karbi addu'o'in mu da ibadun mu Shirin a dawo lafiya da ke nazari akan yadda za a rage yawan hatsarin ababen hawa a kasashen mu. A yau zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarin ta kasa jihar Ogun ko Commander Ahmad Umar. A makon da ya gabata bakon namu ya bayyana mana irin matakan da hukumar sa take dauka akan direbobi masu take dokokin hanya. Kamar yadda muka alƙawarta muku a makon da ya gabata, a yau zamu tashi ne daga wannan tambaya wanda wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya masa kamar haka.
Ko akwai wani haɗin gwiwa da hukumar Road Safety ke yi da sauran hukumomi masu aikin kiyayewa da kare haɗura kamar ƴan sanda, Civil Defense da sauransu a jihar nan don kare rayukan jama'a?
Eh, kware da gaske, shi dama aikin kiyaye hatsari ai kusan na kowa da kowa ne. To balle nan a Ogun State su jami'an security da bayan tsaro dukkan su haɗe yake wuri guda. Su muna da abin da ake ce masu naji, muna taimakekeniya ga juna, eh haɗin kai, muna da wannan kwarai da gaske nan yana da kyau. Kwarai da gaske su periodically wani lokaci idan zamu hita enforcement, lokaci idan zamu hita irin wannan enforcement din really mukan hada da ƴan sanda, mukan hada da sojoji da civil defense, duk mukan hada. Wani lokaci mu ɗebe sojojin da ƴan sanda mu je tare, wani lokaci mu ɗebe sojoji da ƴan civil defense ko ƴan sanda da ƴan civil defense ko kuma mu je da ƴan sanda kai ko da sojoji kai ko duk mukan da dan jijiya, amma mukan da amfani da akwai wannan sanaji kwarai da gaske.
To bayan haɗin gwiwa da kuke yi da jami'an tsaro wajen tabbatar da an kare haɗura, shin ko akwai wata tattaunawa da hukumar kuke yi da sauran masu ruwa da tsaki kamar direbobi, masu motoci, kamfanonin insura da ma sauran jama'a don nemo hanya ɗaya mafita ko kuma bai ɗaya don ganin cewa an rage yawan haɗura a wannan jiha ta Ogun da kuma Najeriya baki ɗaya?
Eh, haka daga kamar yadda nace dazu, su kamfanonin transport wato kamfanoni na sufuri da kuma su kungiyar direbobi ta ƙasa, akwai su dama bayan babban kungiyar da ake cewa NTW, akwai wata da ake cewa Retain, akwai wata da ake cewa Nopeng, ga su nan da dama mukan zauna da su lokaci mu tattauna akan abin da muke ganin yana shan kai ko kuma ya zama matsala, yana kawo yawan faruwar hatsari sosai. Mukan zauna da su lokaci domin mu tattauna a samu mafita domin a ga cewa an rage faruwar dan hazurukan kwarai da gaske.
Kuma suna bada haɗin kai,
kwarai da gaske. Sai dai kawai yanzu kaga matsalar da aka samu na harkar COVID din da ta zo ya hana arena dan yi gangami na mutane da yawa, haka wannan study especially an hana duk wani taro wanda yake zai zarce mutum 20. Saboda haka wannan ya dan kawo mana tsaiko akan irin wannan taron da ake, don kungiyoyin sporting suna da yawa gaskiya da sauransu. Saboda haka za a yi 20 din, amma still mukan yi shi in batches, sai zo mutum 20 a zauna a lokaci kaza, in aka gama discussion da su su tafi wani group kuma su zo su ma a zauna. Saboda haka abu ne wanda yake continuous, ana ta yi hakan nan kuma ba gajiyawa za a yi ba, insha Allah za a ci gaba da yi kuma sai an samu mafita.
A wasu lokuta akan kama wasu direbobi da ba su da lasin kuma suna tuƙin mota, wani irin jan kunni ko hukunci ne wannan hukuma take wa direbobin da suka tuƙa mota ba su da lasin?
To duk direban da yake tuƙa mota bai da lasin ya san da cewa yana yin ganganci, saboda a hukumance idan baka da lasin kuma ko lasin ba kowane da lasin ba, lasin na kwarai genuine original ne na gaske ne. To idan baka da shi kana tuƙa mota, to ka sani fa kai kamar kawai ana ganin cewa mutum ne wanda dauki bindiga ya shiga cikin jama'a kawai, yana halin mai kan uwa da wabi. Saboda haka hukuma idan ta kama ka za ta kama ka, za a tsare ka, za a kaiwa motar nan a yi maka tara ta rashin driver license, cewa kana tuka mota ba driver license, sannan kuma ba za a saki motar ka ba sai ka je ka samu wannan driver license din, sannan a saki ka. Sannan ina son yi amfani da wannan daman a wannan point ne, a wannan lokacin, domin faɗakar da mutane cewa fa ba wai karamin al'amari bane mutum ya tuki mota ba license. Anan waɗansu makwabtan kasashe namu nan kusa da mu sosai, sai ma yiwa mutum ya hau mota ko dan gidan waye bai da license, idan suka kama mutum bilalaji tara ce mai tsanani wanda yake a shekaru kusan 3-4 suka wuce, na san da cewa tara din aka canza tara su zuwa kudin Najeriya ta kai 76,000, sannan akai mutum gidan yari ya yi sati biyu ai mai aski kware molo, na gane ai. Amma nan sai kaga cewa ko dan suna ganin abubuwan da sauki ne shi yasa suke abin nan, amma gaskiya duk wanda aka kama yanzu yana tuki bai da license, to gaskiya za a kama shi kuma a karbe motar nan, saboda ana ganin cewa lalle bai iya ya tuka mota bai cancanta ya tuka mota ba saboda karewa motar nan sai ya je yayi lasin an tabbatar ya iya mota ya je in bai lasin din da ma ya je makarantar da ake koyar mota ya koyi mota ya iya mota a tabbatar da ya iya mota a bashi certificate na cewa iya mota ya zo biya waye testin din da sauran su ya bi duk wani ka'ida ta da ya kamata ya bi ta bashi lasin sannan a bashi lasin sannan a saka mishi mota saboda ka ba karamin al'amari bane duk wanda bai da lasin bilalla zai tabbatar da yana lasin don za mu fara aiki wurin jan kwanakin nan akan duk mutane wanda ba su da lasin da kuma takardun mota da kuma number plate da kwarai national number plate saboda haka wanda ba su da wannan su tabbatar da sun je sun gyara su su inganta su su nasu a waya
Madalla anan ne kuma zamu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi ba kun namu ko komanda Ahmad Umar shugaban hukumar kiyaye hatsin rayuwa ta kasar jihar Ogun da ma wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makerin ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya
a gaida baba ya kuma makiri da wannan kuma muka kai ga labarai a takaice
yanzu masu dauke da cutar kun kai sama da miliyan 17.5 bisa ga alƙalman Johns Hopkins da zama ta gaba a yawan masu dauke da cutar miliyan 4.5 sama da miliyan 2.5 sannan sai India mai kusan miliyan 1.7 Mexico mai adadin mace-mace 46,688 sanadiyar cutar ta mai gurbin Burtaniya a matsayin kasa ta uku a jerin kasashe masu yawan waɗanda cutar ta hallaka a cewar Johns Hopkins wanda suka mutu sama da 153 ita ce ta daya a yawan mace-mace mazil mai sama da 92 a halin da ake ciki kuma kasar Russia ga garumin aikin rigakafin cutar ta COVID-19 a watan Satumba ko Oktoba rai sun ruwaito wasu majiyoyi na cewa a wata cibiyar gwamnatin kasar aka kirkiro rigakafin da 1,000 ne suka fito zanga-zanga a birnin Portland na Amurka da safiyar yau kimanin kwanaki uku bayan da aka yi shelar shirin rage jami'an tsaron gwamnatin tarayyar Amurka biyo bayan wata jejeniyar da aka cimma wadda jami'ai a jihar Oregon ke fatan za ta rage zaman ɗarɗar yayin da birnin ke kokarin kawo ƙarshen zanga-zanga mai cikin rudata da watanni ana yi zanga-zangar da aka yi da daren jiya juma'a ta yi kama da ta shekaran jiya Alhamis ko cikin tsawon makonni aka kammala zanga-zanga ba tare da wata arangama tashin hankali ko katsakar daren jiya babu wani jami'in tsaron gwamnatin tarayya inda aka kwashe makonni ana zanga-zanga ba a ga wani jami'in tsaro a kewayen wurin ba masu zanga-zanga sun a birnin Cobor Rocks na kasar Russia a yau dinnan Asabar ƙarshe jere da suke hakan saboda kuhula da suka yi da kama gwamnatin yankin mai farin jini jami'an tsaron gwamnatin tarayya Kurgan a farkon watan Yuli saboda zarginsa da ake da aikata kisan kai a lokutan 2004 da kuma 2005 gabanin zamansa gwamna birnin Moscow inda zai zauna a kurkuku na tsawon watanni biyu mutane da dama a wannan mai nisa a Russia mai kuma iyaka da China sun yi imanin cewa zarge-zargen da ake wa kuma ya gurbinsa da aka yi a makon jiya bai ta da kullin siyasa ne su fitattun yan majalisun tarayyar Amurka biyu kaga cewa jiya juma'a bayan da ta bayar da umarnin kama yan rajin demokradiyya yake a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da aka kafa a Hong Kong gidan talabijin din China ya ce hukumomin Hong Kong sun bayar da umarnin damƙe Nathan Lowe da Hank Lui da Simon Chang da Ray Wan Toy da kuma samun martani mutane shida sun gudu daga Hong Kong din inda ake farautar su saboda zargin sa wanda ta fara aiki tun wata guda da ya gabata
duka abinda shirin nan ya kunsa kenan a wannan lokaci sai kuma canza misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da tari wato karfe 8:30 agogon Ghana sake jin mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Kalmusi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Hailu da ya hada mana shirin gaba daya da ma injiniyan mu na yau ni Aisha Mu'azumi ke muku fatar alkhairi a cigaba da shagulgulan sallah lafiya ma assalamu.